أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجا بدك لاتمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وتصف صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم تندق كبر الحرم أي زوى سلم كمركنا جنين صلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عند النبي صلى الله عليه وسلم يكتش وصلوا كما رأيتموني أصلي، وتقوي صلى كما يندقك جنين إنا صلى. yau darasinmu na goma a cikin wannan littafin, muna Laraba 7 ga watan Sha'ban, ko hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da 9 ga wata na 3 watan Mars miladiya ta 2022. a darasin da ya gabata muna cikin dai abubuwan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yake karantawa a cikin salloli. mun gani irin surorin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa a sallah ta asuba, haka kuma irin abin da ya shafi sallah ta rakatayil fajr, wato irin karatun da yake irin surorin da ayoyin da yake karanta a cikin wannan. haka mun gani a sallah azhar ma annabi sallallahu alaihi wa sallama irin yanda yake karatu, wanda kuma muka gani irin wajibci yanda malamai suka ce wajibi ne zamanto a karanta suratul fatiha a kowace raka'a. kowace raka'a idan zaka yi wajibi ne zamanto ka karanta fatiha, in yaso bayan ta heka biyo da wata sura abin da ya sauka gare ka, amma dai fatihan nan ta zamanto wajibi ka karanta ta. shi yasa malamai suka ce koda kwa liman ne a gabanka yana karantawa, to kai ma wajibi ne wato bayan karatun shi ka karanta. inda malamai sun yi sabani a wannan gabai, wasu sun gani cewa a'a, idan yana karantawa kyale ya zakai, saboda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. ko kuma wasu kuma malamai suka ce a'a, idan ya zo ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin, ya tsaya anan, to a wannan ɗan furja ɗin, a wannan ɗan interval ɗin tsakankanin kahin ya ɗauki wata sura ka karanta suratul fatiha. amma malamai suka ce wannan wajen wuri ne wanda ɗan ƙanƙanin lokaci ba kowa ba zai iya karantawa. wasu malamai suka ce a'a, in dai fatiha ce wato kana iya ka karanta koda ko yana karatun, kamar yadda ya tabbata a wani hadisi malamai suka yi istidlali da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusbiquni aw la tusabiquni illa fil fatihatil kitab, kada ku yi wannan in rigai-rigai da ni, kada ya zamanto kuna ina karanta alqur'ani kuna karantawa sai dai a suratul fatiha. yanan dai duka wannan malamai suna ganin cewa wato wajibi ne ya zamanto a kowace raka'a ka karanta suratul fatiha. idan ya zamanto baka jin karatun liman, to wannan la iya lauje nan ka karanta. idan kana ji kuma kana iya kai iktifai da qira'a shi, kamar yanda wasu malamai suka ta yi kan cewa idan ya karanta ka baka karanta ne. suka yi istidlali akan annabi Musa da Harun, lokacin da suka zamanto annabi Musa yana addu'a, yana addu'a shi Harun ta yake amin amin amin, daga ƙarshe Allah subhanahu wataala sai ya ce qad ujibat da'awatukum, an karba muku addu'a ku kubi wadda ku kai. kuma yanda ya bayyana cewa shi annabi Harun amin ne kawai ya wani, shi bai yi ba addu'a, annabi Musa ne yake addu'a. idan malamai sun yi dalili da wannan wallahu ta'ala a'lam. malam yace salatul asr, yau zan matashi kenan bayani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sallar asr. malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil awwalayni fatihatul kitab wa suratayni wa yutawwil fil ula ma la yatulu fis thaniya wa kanu yazunnuna annahu yuridu bidhalika an yudrika an-nas raka'a. wato malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta a raka'a ta biyu na farko, na sallar la'asar yana karanta suratul fatiha da wata sura bayanta a biyu na farko kenan sannan kuma wayatulu fil ula ma la yatulu fil thaniya a rak'a ta farko sai ya jata amma a ta biyun bai janta misali a rak'a ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul fatiha sai ya karanta suratul a'la to a rak'a ta biyu idan yazo bai ya karanta ba wata sura wanda take daidai da ayoyin suratul a'la sai zamanto ya karanta wata mai kasar ita misali suratul qadr ko wata suratul zalzala ko kuma wata sura daban wanda bata kai ba suratul a'la sau kinan haka ne yake ne kinan bai tsawaitawa a dukan su yayi su daidai wani da shine wa kanu yazunnuna annahu yuridu bizalika an yudrika an-nasu ar-raka su kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke zaton cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana jan wannan raka ta farko ne wai dan mutane su samu wannan raka wa kana yaqra'u fi kullin minhumma qadra 15 aya qadra nisfu ma yaqra'u fi kullin min rak'atayn al-ulayni fi zuhur a dukkan su annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta gwargwadon aya 10 wato 15 kamar kenan rabin abin da yake karantawa wato a sallar azhar mun gani a sallar azhar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta gurgudan aya nawa gurgudan aya 30 to anan kuma sallar la'asar sai yake karanta gurgudan wato rabin abin da yake karanta a sallar azhar misali a sallar azhar ya karanta aya 30 sallar la'asar idan yazo sai karanta aya 15 kenan nan abin da zan mu fahimta shine sallar la'asar ba a janta irin yanda za a ja sallar azhar kenan shine kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake kenan yana karanta wato rabin wato abin da ya shahi aya 30 kenan shine aya 10:15 shine malamin yake cewa qadra nisfu ma yaqra fi kullin min rak'atayn al-ulayn fi az-zuhr wato gurgudan rabin abin da ya kasance yana karantawa a dukkan daga cikin wato raka'o'i guda biyu wato na sallar azhar wa kana yaj'alu ar-rak'atayn al-ukhriyatayn aqsar min al-ulayn qadra nisfaha sannan kuma ita sallar la'asar raka'o'i guda biyu na karshe sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su wato kasa da wato raka'o'i biyu na farko misali a raka'o'i biyu na farko ya karanta aya 15 kenan a biyu na karshe aya nawa ya karanta kasa da shi kenan misali ko aya 7 ko aya 10 kenan tayi kasa da wato raka'o'i biyu na farko kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana yi wa kana yaqra'u fihima bi fatihatil kitab ya kasance kuma yana karantawa a cikin su da fatiha wato suratul fatiha zan mu ga malam yana ta maimaito mana wannan yana nuna maka cewa ita suratul fatiha wato malamai da yawa sun taikan cewa akan wannan wajibi ne mutum ya kawo ta a cikin sallah har a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu sallah ga mutumin da bai karanta ba suratul fatiha a cikin sallah kenan shi yasa malamai suka karfafa a wajen wato abin da ya shahi karanta suratul fatiha a cikin kowace raka'a malam yake cewa wa kana yasma'uhum aw yusmi'uhum al-aya ahyana ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama a wani lokaci yana jiyar da su wato sahabban nashi kenan aya kamar yanda muka gani a baya cewa wato wata nan irin sallolin azhar ko sallar la'asar idan yazo misali yana karanta wato sura sai dan bayyana musu aya dan su san inda yake karantawa kuma su san kenan karatu ake haka kuma kai ma idan ya zamanto kana limanci a wani waje misali cikin sallar azhar ko la'asar ba laifi wata ranka dan daga sautin ka kadan yanda zaka sanar da mamu cewa a sallar nan karatu ake mun gani cewa kamar misali da yawa mutane wasu sallar kawai suna zawo masallaci ne suna yi amma ba su karanci ba fazan fa wato daki daki cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ba su karance shi ba wato a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma a cikin wato abin da ya shahidi tattawai malai yake cewa wa yaqra'u bis sura allati zakarna fi salati zuhur haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta bayan suratul fatiha yana karanta irin surorin da muka ambata wanda yake karantawa a surat a sallar azhar kenan irin su abin da ya shahi kananan surori irin su wa shamsu wa duhaha irin su wallayli idha yaghsha irin su idha sama'un shaqqat da sauran su makamancin su kenan duka wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi ne a sallar wato la'asar kenan abin da zan mu fahimta ita sallar la'asar ba a janta kamar yanda ake san jan sallar azhar kenan idan ka ja wannan zaka kuntata ma mutane kuma da kuma zai zaman to kamar sakani abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yanayi nan manta wata rana a jami'a aka samu wani limami irin ya shi liman bai zo ba eh shiga ya ja sallah ya ja sallar la'asar wajen minti 40 minti 40 hatta wasu abubuwa aka yi ana sallar la'asar yo ana salam cewa kai ka ce wannan da kin dai aka rabu masallacin gaba ɗaya dauki gunguni kowa yana sauki ana fada wasu ne su ne da suka nema ma suke mishi gayi mishi maganganu haka wanda wannan kaga saki ya saba ma abin da yake karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ai minti 40 a in a wajen irin wannan ne ka san wadi kai kare zaka yi da sallaka irin nan ba kowa ba zai tsaya kawai wani wuciya zai iya tsaye shi shine wani yake cewa an sa musu wani limami ya ja su a nan bakin station Malam Ahmad bai zo ba wanda yake jan limanci a nan station ce da aka sa shi kawai da ya ja kawai shi ya gani wannan kawai ya salamce ya koma wani masallaci ya je ya salla shi ne zo yake tambayar malam ya ni sallar shi ce a yayi ce yayi babu kuntata yayi kamar irin wancan na Mu'az hadisin da muka gani kuma zai zo man nan gaba ma malam zai kawo shi wanda shi yana salla Mu'az ya ja shi kawai ya ja gehe ya ci gaba ya yi da sallar shi ya koma yake ta yin shi amma dai ba wannan yake nuna ba cewa kawai daga kaga liman ya dan ja kuma shikenan ka cire ita wannan kenan kai dan hakuri iya gwargwado yanda wato zai yi ya salamce in an kira kana iya ka same shi ka rabe da shi ka sanar da shi da Allah in bai sani ba kuma kawai nashadi ne yake ji kuma ka zo masallaci ne ka isko matasa suna jin sallah kuma matasa ne ma mun kenan wannan wato sai gide ka yi hakuri matasa daman Allah wal ustad amma dai abin da yake sunna shine ya zamanto wato ana kiyayewa akan yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya karantar malam ya ce salatul maghrib wato mun ga sallar la'asar abin da yake karantawa sai sallar wato magriba malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fiha ahyanan bi kisarul mufassal wato annabi sallallahu alaihi wasallama sallar magriba ya kasance yana karanta wato surori wanda suke kisarul mufassal kisarul mufassal sune kankanan wato surori na can kasa kamar yanda muka gane su hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wa sallama bihim in sarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawqi'an 'alayhi nablihi wato hayya zamanto wato mutun a cikin sabban a zo ayi sallah magriba a yi da sallar magriba a huta zaka gani ana ganin komi misali a wannan zamanin zaka gani irin wannan yanayin da muke ciki kun zo kun yi sallar magriba an yi da sallar magriba kuma kun huta daga masallaci zaka gari da haske mutumin da yake can ma kana iya tsinkaye shi ka gane wane ne idan ka huce kana iya kaga san takalmin ka ko kuma wani abu in ka yadda ko kuma wani abu kamar haka kenan wannan yake nuna mana bai jan sallar magriba kenan ba bai jan ta har sai duhu durmi ya shigo kenan anan zaka gani sabanin irin mu anan wasu masallatai zaka gani sallar ta magriban ma sai irin wannan lokacin zaka ji an tada sallar magriba sai duhu ya shigo sosai lasiyama wasu a cikin azumi idan ka duwa zaka gani gashi nan lokacin magriban yayi amma zaka ga ba ai ba kiran sallah a sai duhu ya shigo wanda shi lokacin magriba yana farawa ne daga kawai rana kasuwar rana ya fada wannan lokacin magriba ya fara kamar yanda kuma shine lokacin da wanda yake azumi zai bude baki kenan lokacin kawai idan yayi wannan lokacin magriba yayi kenan sai ayi kiran sallah dan lokaci da ake sa wani na minti 4 ko minti 5 wannan dan dai a dan jira jama'a ne su tattaru wato sai ayi sallah kenan wannan duka tsari ne daga masallaci zuwa masallaci amma kada ya zamanto an ja shi har sai ya zamanto duhu ya shiga wanda nan mun gani sahabbai za su yi sallah a ida sallah su ta gashi nan gari da haske duhu bai shigo ba kenan shine suka fada ayi sallah a salamce tare da annabi sallallahu alaihi wasallam mutun ya tahi kuma duka yana ganin abin da yake komi da komi a tare da shi malam yake cewa wa qara'a fi safar wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a cikin bilawuro wattini wazaitun suratul tin cikin bulaguro sallan magariba ya karanta watini wa zaitun fi raka'ati thaniya a raka'a kenan ta biyu wa kana ahyanan yaqra bi tuwalil mufassal a wani lokaci kuma yana karanta wato tuwalil mufassal tuwalil mufassal can abin da ya shaye daga wajen qaf kenan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wato irin wannan surorin ko kuma wa ausatuha ko wa ausatihi ko da wato tsakatsakin su wa kana taratan yaqra bi alladhina kafaru wa saddu an sabilillah wato wani lokaci kuma yana karanta wato suratul fatih ko muhammad ko fatih muhammad alladhina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum wani lokaci yana karanta ta suratul maghrib wasu sallan magriba wa taratan wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a sallan magriba ya karanta suratul tur suratul tur aya nawa ce mun gani can aya 50 da nawa 50 da wani abu to a sallan magriba annabi ya karanta suratul tur inda wannan in aka karanta suratul tur ina ji ta za yau malam amma akwai wani masallaci wani lokaci muka yi sallah sallan magriba ya karanta mana suratul yasin sai dai irin alaran mumin nan ne irin su malam sadisu ya rattalo ta ja kawai karatun nashi sauti lahiya law alhamdulillah sai dai yana da dan sauki yana da sauki a wajen karatu dan ka samu limami wanda yake da karatu yake da sauti mai dadi kuma yanda karatun saka yana huddo kowanne harafi ana bashi haƙi to zaka ji ko da yaya ya ja sallah zaka ga baka ji ba yauninta zaka ji kwata kwata baka ji ba yaunin sallah zaka gani ya ja sallah an ja saka ji kamar ka a ƙare zai ja aya 80 sai ka ji kamar aya 20 ce ya ja amma dai idan ya zamanto limamin karatun nashi ba aji da kyau misali ko kuma karatun nashi bai da qira'a bai da sauti mai dadi kuma yazo ya ja sallah to ka hinya ida alhamdu ka gaji ka hinya ida alhamdu zaka ji kawai kamata ina ma daga alhamdu ya ce Allahu akbar wani yake cewa wani limami an sa su yana jansu yake cewa shi wallahi yana baya yaso ya ce ma liman in wai Allahu akbar wai ya mushi rubu saboda ya ja kuma Allah da sa da kuma bai Allah bai bashi ban murya mai dadi wanda zai ringa wannan kinan mutun dole ka ringa mura'at idan ya zamanto Allah subhanahu wataala ya baka sauti kana da qira'a ko kuma ka ringa samu yanda zaka ringa qira'a kana rera alqur'ani yanda mai ji zai ji dadin shi zai ji dadin yanda in kana cin shi sallah zai zamanto wato ba ya gashi ba zai ringa tadabburin wannan alqur'ani saboda alqur'ani dadi gare shi alqur'ani dadi gare shi idan ya zamanto yana tadabburin wannan ayoyin sai ya manta ma cewa a tsiye yake sai yanzu irin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake karanta suratul baqara yazo ya jiro ta da ali imran ya kara suratul nisa duka a tsiye a raka'a guda ka san sautin lahiya launi kuma ana tadabburin alqur'ani wanda in azumi yazo kuma zaka ga akwai masallataya wanda ana samun limamai ya gurgurdo masu sauti wanda zasu ja zaka gani sai ayi izi shidda a duka daren wani za a zo a raka'a daya ayi izi guda zaka ga amma duk da haka mutane basu gaji ba kinan duka wannan yana komawa ne daga abin da ya shafi wato shi mai karatun ko kuma shi limami ya zamanto abin da ya shafi sautin shi kinan nan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul tur a sallan magriba wataratan bil mursalat qara'a biha fi akhir salatin sallaha sallallahu alaihi wasallam wal lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul mursalat wanda ya karanta ta ne a ƙarshen wato sallah da yayi sallah ce ta sallan magriba ƙarshen sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan magriba wato ita ya karanta wato suratul mursalat malam yake cewa wa kana ahyanan yaqra bitula at-tawilaini wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wani lokaci kuma da wancan masu tsaho kuma wanda suke irin su bakara su araf nan kenan ya kawo mana araf fi rak'atayn a rak'o'i guda biyu na magriba ya karanta suratul araf suratul araf aya nawa 200 oh da wani abu 200 da wani abu to ka gani annabi ya karanta ta sallan magriba a dauka kenan din rak'a ya karanta aya daya a raka guda an yi kabbara an karanta aya 100 ta biyu aka karanta aya 100 ta uku sai aka yi alhamdu kenan aka yi rukui aka salamce aka yi sujada wataratan bil anfal fi rak'atayn wani lokaci kuma ya karanta suratul anfal anfal ya karanta a rak'o'in guda biyu na sallan magriba wala ne a dai ka ce chap kina wannan duka yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ana karantar da mu yaya ya kasance wato yanayi kamar yanda muka gari a wancan karatun namu ita sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama idan ta zamanto ta ta'addadu ta yawaita kada ya zamanto a same ka kai kawai ka rike abu guda misali kada ya zamanto kai kullun inda kake bada sallah kai malin rumbo ne kullun kawo shafshaf an yi da sallah kullun daga kai Allahu akbar alhamdulillah amin kullun an gama kuma kada ya zamanto a same ka kullun kai jakaci kullun kai ya zamanto kawo har an san wannan masallacin in ma baka samu ba sallah kowanne masallaci an yi da an kai ka ji tsoro ka a farkuwa da to kada ya zamanto a same ka wannan kuma kada ya zamanto su kahin mutun yayi arwalla kai ka yi da raka'a biyu to ka same ka irin wannan abinda ake so tsaka-tsakiya wani lokaci ya zamanto ka dan sawwaka ma al'umma wani lokaci kuma ba laifi a dan ja sallah iya gurgurdan yanda mutane za su iya dauka shi ma ba irin jajiya ba mun kuma irin an samu gwaraza matasa wanda suna ji da jinin su kina wannan ba laifi idan duka sun yi amannan cewa a ja sallah to nan sai a ja hatta atana laifi ya sai lokacin da aka samu an gaji kenan a yi rukuni Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da kenan wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta a sallan magriba kenan mun gani wani lokaci yana karanta kananan surori mafi yawa abinda ya kasance kuma yana yi kuma an same shi da yake ku wani lokaci ya karanta wato manyan surori wanda in ka duba wannan duka wato waje guda hudu ne ko biyar aka kawo cewa ya karanta wannan sura da wannan sura wata ran ya karanta wannan sura kenan amma abinda ya kasance kamar yanda malamin ya gani mana can yana karanta kisarul mufassal wato kankanan surori na kasa su yake karantawa abin da ya shafi wato sallah ta magriba sai malam yace alqira'atu fi sunnati almaghrib wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yake karantawa a sunna ta magriba wato rak'atayn kenan na wato abin da ya shafi sallan magriba malam yake cewa amma sunnatul maghrib alba'diyya amma abin da ya shafi sunna rak'atayn na nafila na bayan magariba kana yaqra'u fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a cikin ta qul ya ayyuhal kafirun wato suratul kafirun kenan raka'a farko ya karanta suratul kafirun raka'a ta biyu sai ya karanta wato qul huwallahu ahad suratul ikhlas kenan ita a nafila kenan bayan sallan magariba nafila guda biyu da mutun yake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance raka'a farko yana karanta wato abin da ya shafi qul ya ayyuhal kafirun kuma raka'a ta biyu sai karanta qul huwallahu ahad kina wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan muna gani dan mu dauka ya zamanto kai ma kana kwatantawa wato cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kaza bari in yi kokari wato dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi nima in gani ina yi kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa la qad lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan kai kullun ya zamanto koyinka da annabi sallallahu alaihi wasallam abu nabiyar ko sallah ta biyar malam yace salatul isha wato ita ce sallar isha malam yake cewa kana sallallahu alaihi wasallama yaqra'u fil rak'atayn al ulayayn min musnad mufassal fa kana taratan yaqra ash-shams wa duhaha wa ashbahiha min as-suwar wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a sallar isha yana karanta wato tsake tsakin mufassal wato tun daga qaf abinda ya zo nasi to tsake tsakin su kenan shine malam ya kawo maka tarata ne yace shine yana karanta wash-shamsi wa duhaha suratul shams kenan irin su wash-shamsi wa duhaha irin su wad-duha irin su sabbih isma rabbikal a'la irin su wal-layli idha yaghsha kenan duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta irin makamancin su wato arkawi guda biyu na farkon sallar isha kenan nan mun gani mene sallar isha ita ba a janta sosai kina abinda yake za dan karanta wasatul mufassal in tsaka tsakiya ake karanta ta malai yake cewa wataratan bi idha as-sama'un shaqqat wa kana yasjudu biha wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta idha as-sama'un shaqqat kuma yana yin sujada wato sujada kenan sujudu tilawa can ina ne ya fadi sujudu tilawa a surat wa idha quri'a al-qur'an la yasjudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujada kuma a daso kuma a cigaba balladina kafaru yakadibun kinan irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma ba laifi idan kana sallah ka koro inda aka zo da aya ta sujada wato kai sujada tukankata su kuma a ci gaba wato da sallah kenan wannan duka sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa qara'a marratan fi safar at-tini wa az-zaitun fi rak'ati al-ula wani lokaci kuma bulaguru a sallar isha'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a rak'a ta farko ya karanta suratul tin ka gani kasa ya karanta suratul tin haka kuma malam ya ce wa naha an italatil qira'ati fiha kuma yayi hanyi akan wato kaja wato qira'a kaja karatu a cikin sallar isha'i ka tsawaita wato sallar isha'i wa zalika abin da ya kasance hina salla mu'az bin jabal li ashabihi al-isha fa tawwala alayhi lokacin da mu'az dan jabal yarda Allah ta tabbata a gare shi yayi salla ga wato ɗan unguwar su sai ya ja musu salla sallar isha wanda mun gani hadisin a baya cewa mu'az ya kasance yana yin sallar isha a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallar isha a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma unguwar su kuma unguwar su shine limami tukun he ja ɗan unguwar su kuma ayi sallar isha kenan shi yayi zaman to tashi nafila ce su kuma ya zaman to suna kai farilla wannan yake nuna mana kuma dalili akan abin da ya shahi me nafila me farilla yana iya bin me nafila kai ne kai su wani a cikin masallaci yana salla misali yana nafila kai ko kai ba sallar isha ko kuma ba kai ba wata salla sai ka bi shi idan ka bi shi kenan ka samu lada na jami ka samu lada na jami ya hide zaman to ka ware kai ka dai kai wanda idan ka duba wasu mazahib na malamai suna ganin cewa bai dacewa a masallaci a yi jami'i guda biyu bai dacewa wai idan ya zamanto an yi sallah an riga an salamce he kuka zo ku kuma ku majmu'a ba ku yi ba sallah ba wani ba ya shiga ba gaba ya ja ku sallah haka sun wasu malamai suke gani amma dai abin da yake babu laifi wato kana iya kai saboda ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam namanta abubakar ne ko kuma ɗaya daga cikin safa annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya zo da yi ba sallah annabi ya ce wa zai tashi ya taimaka mishi ya mishi sadaka su yi jami'i idan kaga ai an yi sallar ne kuma aka sake yin jami'i a cikin masallacin idan babu wannan yake nuna idan kun zo ku yi ba sallah kuma an riga an yi sallah a masallaci idan za ku iya jami'i wani ya shiga gaba ya shiga limanci wato ya ja ku sallah haka kuma kai ne ka zo ba ka samu ba sallah ka isko wani yana cikawa ko yana nafila kana iya ka bi shi kai da niyyar ka ta wato sallah farilla da kake yi shi kuma wato da niyyar shi ta nafila to mu'az idan ya dawo daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana ja ɗan ungosu wato su yi sallah wani lokaci sai ya ja sallah kuma janta sallah yake yi fansarafa rajulun minal ansar fa salla sai ɗaya daga cikin wato mutanen madina ana sallah kawai sai ya kuta sai ya sallashi shi kadai yayi sallashi shi kadai ya bar mu'az suka ci gaba da sallar su fa akhbara mu'az fa ukhbira mu'az an sai aka ba ma mu'az labarin cewa ana sallah hawa ne ya kuta daga sallah ya je sallashi shi kadai fa qala innahu munafiq sai mu'az ya ce ai wannan munafiki ne walamma balaga zalika rajul dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to da yayi labari shi wancan wanda ya kuta daga sallah ya ji labarin cewa ai mu'az ya ce da ya kuta daga sallah shi munafiki ne sai ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa akhbarahu ya ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallama labari abinda mu'az ya ce sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma mu'az aturidu an takuna fattanan ya mu'az shin kai mu'az kana so ka zamanto mai fitina al'umma ne mai sa fitina a cikin al'umma ka zo ka shiga cikin jami'i ka ja su ka zo nan an yi sallah kuma ka koma ka ja su ko kuma ka shiga kana musulmanci ka ja su har ya kai bisu iya kana so ka sa fitina ne a cikin al'umma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi idza amtan nas faqra bi shamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la wa qra bismi rabbikal ladhi khalaq wal layli idza yaghsha wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi idan ka shiga zakka ma mutane sallah to ka karanta musu irin su wa shamsi wa duhaha irin su sabbih isma rabbikal a'la irin su iqra bismi rabbikal ladhi khalaq irin su wal layli idza yaghsha kinan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mishi karanta musu a sallar isha irin wannan surorin kinan kada ya ja su wato kinan nan hali ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan abin da ya shafi sallar isha ya ja ta sosai kinan ba laifi ya zamanto an karanta irin wannan surorin kanana wanda ayawan wani lokaci an karanta wannan in wani cha zai maka ja a irin mu wannan zamanin malam yake cewa fa innahu yusalli wara'aka au ko kuma cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innahu yusalli wara'aka al-kabir wa al-da'if wa zul-haja wato saboda a bayanka kai limami da kake jin sallah a bayan ka akwai wanda mutumin da yake latijin babba ne akwai kuma abdaif mutum mai rauni akwai zulhaja akwai wani wanda yake mabukaci misali yana so ne yazo ne zai huje la Allah zai je ya kai wani abli likita ko kuma yana da wata bukatar shi sai ya ga masallaci za a yi sallah dai ya shigo ko kuma yana jira a yi sallah ya tahi wata bukatar shi da gaugawa to kai kuma limami kaja idan kaga ka cutar da shi shi kuma addinin musulunci mun sani mun ga hadisi anan cikin karatun mun na littafin 40 hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la darara wala dirara babu cuta babu cutarwa haka addinin musulunci yake kenan idan mutun zai limanci jama'a kenan ya san a bayan shi la Allah akwai latija yazo ya shigo liman ya shigo wato sahu la Allah ya zamanto akwai wanda mutun ne mai rauni bai iya tsayuwa da yawa jike shi bai iya rikewa la Allah in ka tsaya da yawa dole ya zamna la Allah kuma ya zamanto a cikin wato mamun nashi akwai mutumin da yake wato mabukaci ne yana da wata bukata kenan duka mutum wannan dole ya zamanto yana lura a cikin wato sallar shi nan abin da ya shahi karshen sallolin farilla kenan da wasu sunnoni guda biyu da muka gani sunna ta bayan magruba da sunna ta bayan sallar asuba ko kuma kafin sallar asuba rak'atayn fajr kenan duka mallan ya kawo mana irin yanda abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya kasance yana karantawa a cikin wannan sallolin sai abu na shidda mallan yake cewa salatul layl wato sallar dare sallar dare ko mun san anan ne in kana so har sai alfajir yake to yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama rubbama jahra bil qira'a fiha wa rubbama asarra yaksuru al qira'a fiha wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance a abin da ya shahi wato sallar dare wani lokaci yana daga sauti a cikin karatun shi wanda mun gani shi a baya sallar dare kai ne ka tashi qiyamul layl ba laihi idan ka tashi ka bayyana karatu kana sallah ka bayyana karatunka iya gurgurdan yanda wato zakashi ko kuma iya gurgurdan yanda dakin wanda yake cikin dakin zai iya ji kamar yanda muka gani a wani hadisi a baya ko kuma iya gurgurdan wanda kawai bakin kai ne zakashi ko kuma wanda yake kofa zai ji yana abinda ake so akan abinda ya shafi sallar dare ba a so ka guga da yawa ai ya zamanto ka cutar da wasu kamar yanda mun gani a wancan karatun nan irin yanda idan azumi ya zo gashi nan dai yana tankara mu wanda zaka gani masallatai ya da yawa wasu an kure lasifika shi kadai kawa ce mallam wane ya farawa gashi can aran ma wane sai yake ita kuma abu ne wanda kake ma Allah subhanahu wataala dole ya zamanto kai kokarin sa wato ikhlasi a cikin ibadarka yayi kokarin kawo baki iya inda wato ake bukata ya zamanto sun ji wannan saboda irin Ramadan mafi yawa masallatayya ana qiyamul layl mafi yawa kuma yanzu Allah subhanahu wataala ya wadata mu da masallatayya diyawa a cikin unguwa yanzu ma nan ka duba ko wannan masallaci nawa zaka kirga a area nan kadai masallaci nawa zaka kirga to idan Ramadan ya zo kuma zaka gani kowanne masallaci ya gurgudo ana qiyamul layl ana sallar tarawih kenan ya gurgudo mutum ya daidaita sautin iya yanda wato zai ishi mutanen wato unguwa ko kuma daidai iya masallacin ma in ya tsaya wato wannan shi ma yayi fahasa insha Allah mallan yake cewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana daga sautin shi wani lokaci kuma sai ya wato asirta sautin shi a cikin karatu a cikin wato sallar dare wa taratan yace wa yutiluha ahyanan wani lokaci kuma sallar dare ne ya jata mun gani ayi wancan hadisin da Abdullahi dan Mas'ud ne ko ya shigo yaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare zai qiyamul layl ya je ya kwana gidan yar uwar shi shi ma ya tashi yabi annabi yace yaga annabi an karanta ya fara suratul baqara yace yana jira in annabi ya karanta aya 100 sai ayi ruku'i shi aya 100 ya fara fuskanta to sai yaga annabi ya wuce sai da aka yi da suratul baqara gabaki daya aya 280 aka ida ta dukanta yana jira annabi ya ce Allahu akbar annabi sai ya buɗe bismillah alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum aka buɗe ali imran ita ma aya 200 aka ida ali imran yace kai hasira na yunkurin aikata wani mummunan aiki aka ce wani mummunan aiki ne kai yunkurin aikata yace in zanna an bar annabi ya ida sallar shi ya ida ali imran aya 200 ya dauko suratul nisa'i kuma duka a araka a guda kenan wannan yake nuna mana annabi wani lokaci yana jin kiyamul layl idan ba laifi idan ka zo kana sallah kai ne zaka yi sallar dare ka janyo tilawa ka kawai kana da harza a makaranta ko kuma kana tunanin wani izi 20 yana nema ya ma gargada kawai dauka shi a kiyamul layl kai muraja shi a raka'a daya in yaso in kaga alfajiri ya kusa ke tawwa raka'a ta biyu ka karanta qul huwallahu ahad sai ka yi shafa'i da wuturi ka salamci ko kuma ka maida ta ita kadai wuturin ka maida ta ita kadai wuturi ya zaman to kai salamci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce ij'alu akhir salatukum wato fil layli witra wato ku sanya sallaku ta dare karshen sallaku ta dare ya zaman to wuturi ne ya zaman to kenan maraji kana iya ka tashi ƙarfe 12 zaka fara kiyamul layl ka ringa raka'a biyu kana salamci a biyu idan kaga alfajiri ya kusa ke tawwa ko kuma ka gaji sai kai raka'a daya sai ta zaman to ita ce wuturin ka ka kwanta ka huta idan kuma raka'a daya kawai wuturi kadai zaka yi ka tashi kai ta karatu sai alfajiri ya keto kana sallai in yaso kai rukui kai ka salamce shi ma yayi wato duka wannan kiyamul layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato yana tsawaitawa a cikin kiyamul layl wa yablugu fi italatihi akhyanan ukhra wato wani lokaci kuma wayubalighu wani lokaci yana kai matuka akan tsawaitawa ta shi yana kai matuka wanda idan muka dora bai irin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi wato sallar dare ha Aisha da Allah ta tabbata a gare ta take cewa kana irin wannan tashi kana sallar dare kana ga kawahuwan ka sun kumbura saboda tsayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin dare kawahuwan shi suka kumbura annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take ce mishi alhali Allah ya gafarta maka zunubinka abinda ya gabata da abinda zai zo ma kuma kake yin wannan me yace mata sai yace afala akunu abdan shakura shin bazan zaman to babawa mai gode ma Allah to duka wannan godiya ce yake ma Allah subhanahu wataala duka wannan ibada da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wato godiya ce yake wa Allah subhanahu wataala hatta qala abdullah bin mas'ud ha abdullahi dan mas'ud yake cewa radiyallahu anhu yarda Allah tabbata a gare shi sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam laylatan hadisin da muka kawo kenan annabi sallallahu alaihi yace yayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wani dare falam yazal qa'iman annabi bai gushe ba yana tsaye hatta hamamtu bi amri su'il har sai da nayi yunkurin in aikata wani mummunan aiki kila aka tambaye shi ma hamamta aka ce menene kai yunkuri wato kai wannan na mummunan aiki qala yake cewa hamamtu an aqud wa adharu annabi sallallahu alaihi wasallama yace nayi yunkurin in zamna in bar annabi sallallahu alaihi wasallama to kalli sahabban annabi yanda annabi yake jin sallah har ya zamanto su irin duk imanin su ma sun gaji idan ka san yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kiyamul layl ba irin tamun bace ba zaka gani wani wasu masallatayya tarawih in ko kuma kiyamul layl zaka ga kawai daga alamtar kaifa ne an sako to ba laifi a sawwaka ma al'umma amma ya zamanto ibadar da zaka ma Allah subhanahu wataala saboda watan Ramadan ne wata ne wanda abubuwa suke duble ko kuma suke triple gurgurdan aikin ka gurgurdan ladar da zaka samu yanzu ya zamanto misali ka tashi karfe 12 misali an je an yi kiyamul layl an karanta duka abinda bai kai ba izini guda an yi sallah nan da nan an gama ka dawo gida ko kuma ka koma fada ka zauna ake ta hira ake yi da wani ake ta kaza ko kuma ka dawo gida kawai kai barci wanda ka bar roman ma babban roman ma ka bar shi wanda mun sani karshen dare sulusi na karshe na dare shine Allah subhanahu wataala yake sabbawa saman duniya ya tambaya wa yake neman gafara a gafarta mishi wa yake neman abu a karba mishi ina mai roko na in karba mishi Allah da kanshi yake wadin wannan to kai kuma kana can kana barci dan Allah kana can amma ka huto masallacin ko ka kwanta ko kuma kana barci ko kuma sallar da kake baka samu ba kan su kake yi ibada ta yanda Allah subhanahu wataala zai karba maka kaga wannan babba asara ce kai wanda da yawa zaka gani ana samu idan Ramadan ya zo mutane kashi wannan Ramadan din yazo kawai yana yazo ne kawai gashi nan ala ibada mu je dai mu yi sallah kawai gashi nan kowa yana tayya bari mu ma dai mu je mu yi wani kuma zaka ga iya gurgurun zai ji da shi yasa idan ku za ku yi sallah da mutane ya zama to kai na kusan ka yayi kalada ko kai na kusan kalada saboda yanda kai kan nutsu kake sallar wannan kake neman Allah ya gafarta maka kan nutsu shi bai nutsu ba irin wannan gurgurun yanda kai sallah gurgurun yanda za a baka lada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a yi sallah a cikin sahu guda wani ba zai huta ba da ladan sallah he 10 cikin dai wani sai daya wani sai biyar wani sai haka gurgurun yin nutsuwarka gurgurun cikar sallarka gurgurun irin ladan da zaka samu Ramadan idan ya zo wata ne wanda ibada a wajen Allah subhanahu wataala wato idan kai ibada Allah subhanahu wataala yana lullumta ma lada akwai alkhairai da yawa akwai albarkatu da yawa ga ranar lailatul qadari ga kowanne dare kana tashi Allah subhanahu wataala a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa mutum musulmi a kowace rana ta Ramadan yana da addu'a mustajaba addu'a wanda idan yayi Allah zai karba mishi idan kai wannan addu'a Allah zai karba maka to da yawa za a samu mutumin da Ramadan in zai zo gabaki daya ya daga hannu ya roki Allah shi bai yi ba ya daga hannu ya roki Allah shi bai yi ba in yayi ma bai wuce daya biyu ko kuma ana yi ne yace amin ko kuma an zo masallaci ne ana addu'a yace amin amin zuciye shi tana wani waje to kaga irin wannan addu'a ce ma Allah ba ya karba ba Allah bai karba addu'ar da zuciyar da idan ta zo ghafila ce batta fuskantar Allah kai ne ka zo zaka roki Allah subhanahu wataala amma baka halarto da zuciyarka ba kai tsaye kana roƙon Allah har zuciyarka ta kara kawai ka zo kana tunanin wani abu can daban amma dai liman yana amin kai ma kana amin kana gengedi ko kuma ka gashi ko kuma kana amin in taka dai kawai kai dai hodi ne kake to kaga irin wannan kawai dai za ta hide shi yasa zaka ga wani Ramadan ya zo an huta daga Ramadan amma shi yana nan a halin shi yanda yake da bai sauya ba wanda Ramadan kuma wata ne na tarbiya wata ne wanda zaka tarbiyyatar da kanka akan abin da ya shafi ibada ga qiyamul layl ga azumi ka wuni da azumi wanda kai akan wuni da azumi shi ma babban matsala wani zaka ga wunin yake da azumi amma bai komi daga hira sai zancan banza sai yi da wani sai kaza sai kaza sai kaza wani kuma shi wunin zai yi da azumi amma daki yake a fulbe lokacin sallah yayi sallah shi a daki zai ba zai huta ba rana yake shi a kuma dakin ba wai istighfari ba yake ba wani abu ba yake film ce yake kallo wai tana rage lokaci tana rage lokaci wallahi irin wannan sai mutum sai wanda suka mutu suka san falalar watan Ramadan sai wanda suka rasu Allah ya karbi rayuwarsu suka san falalar watan Ramadan Allah ya kai ka watan Ramadan ba karamin ni'ima bace ba Allah ya maka shi yasa sahabbai magabata sun kasance cikin wata 6 suke roƙon Allah subhanahu wataala da ya nuna musu watan Ramadan wata 6 su ringa roƙon Allah ya ringa karba musu ibada su ce Allah ya kai su watan Ramadan Allah ya kai su watan Ramadan kuma ya karba musu ibadar su idan sun yi a wannan watan saboda duk yanda Allah subhanahu wataala ya kai ka wannan wata idan baka roki ba dace ga Allah subhanahu wataala da ya karba ma ibada sai ka zama to Allah ya kai ka zuwa ga watan kuma ya zama to ka kasayi ibada ko kuma kai ibada Allah bai karba ba Allah ya karba mana ibadun mu gabaki da Allah subhanahu wataala ya kai mu wannan wata na Ramadan wanda dole akan abin da ya shahi ibada dole mutun ya jajirce dole mutun ya jajirce sai ka jajirce kai ibada shi yasa karshen watan Ramadan idan ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya irme gaftanci wanda mun sani abubuwa na ibada idan karshe ya zo abu ya zo karshe zaka ga wani yayi kasala ko wani yayi rauni amma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan ne aiki saboda ka samu kai dace da lailatul qadari wanda mu kuma lil asaf shadid zaka gani wani gashinin goma ta karshe ta zo sai ka gani wai masallaci ba zai zo ba ayi sallar da shi ya raya wannan kwanukan guda 10 duka kade sai dai wai daren 27 kade to wace ma a daren 27 kade lailatul qadarin take tsayawa hadisai sun zo da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tana cikin kwanuka wanda suke mara kwanuka wanda suke bari kwanuka wanda suke ember 21 23 25 27 29 cikin wannan kwanuka a cikin su lailatul qadari take kuma tana sassaɓawa to wace maka a wannan shekarar 27 take sai ka je zaka gani da yawa Allah ka duba gani Ramadan idan ya zo daren 27 ka gani da wani tsohon dan bariki da wani wanda shi yaji yayi idan Ramadan din ma yana komai shi wai sai a lokacin zaka ga yaji ya dauko ta jallabiya shi ya dauki tafi ya dauki tabshi wai ya zo masallaci yo Allah zaka ma wai sai Allah ya gwada ma daren lailatul qadarin kuma Allah ya karbi ibadar ta ka to menene abin da ya gagara Allah subhanahu wataala, dole ya zamanto kai ibada wai ba wai kana yi kuma kanka ne kake ma. Mun ga hadisi anan Allah subhanahu wataala cikin hadisul qudsi yake cewa innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyya, wannan aikin da kake ko ba kowa kake ma, kai karan kanka kake ma kanka. Allah kawai yana cika maka ne, ya daidaita maka, kai lada zai kiyaye maka gobe ranar tashin alkiyama, ya cika ma ladanka. Ba wai yana yi bane dan ya amfana. Allah yake cewa da dukkan al'umma su gamu da wanda tun dan iskan farko da na ƙarshe su gamu su ringa saba ma Allah, bai cutar da Allah komi, bai cutar da Allah komi, bai rage ma Allah a cikin mulkin shi. Haka dukkan ku ku gamu zuciyar ku ta zamanto dukkan duniya a samu wanda ya yi kowa imani, ya zamanto zukatan ku gabaki irin zukatan shi ne, irin zuciyar shi ce, ya zamanto kuna bautawa Allah subhanahu wa ta'ala duka, buku ƙara Allah da komi. Aikin ku ku ne kuke ma karan kanku, kai ne idan an binne ka gobe za a tada ka gashi nan aikin ka, aikin kirki kai, to Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo maka aikin malalacin aiki kai, shi ma zaka kai. Idan duka abin da ya shahi irin tashi dare wato a cikin Ramadan, ko kuma ba cikin Ramadan ba, ibada ce wadda wato zaka gani idan ka lazumce ta Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka tawfiki a cikin rayuwa. Zaka gani wanda yake tashi dare yana ibada, zaka ga duk abin da ya sa gaba sai kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya mishi tawfiki, saboda kullun yana zama a fada Allah, kullun da dare Allah yana cewa wa zai roke ni in karba mishi, shi ya tashi ya ce ya Allah ka kare ni kaza, ya Allah ka bani kaza, ya Allah ka bani aljanna, yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, sai kaga rayuwar shi ta yi lahiya lau. Amma kai ya zamanto kana barci kai a shekara kullum a ce daga Ramadan sai Ramadan, akwai diyewa wanda zaka ga shi qiyamul layl daga Ramadan sai Ramadan, daga goma nan na ƙarshe na watan Ramadan kawai sai goma nan na ƙarshe, sai wani in Allah ya kai shi, to ba ka sani ba a wannan in ma Allah ya karba ma ko bai karba ma ba. Dole ya zamanto mu ringa ma kanmu bincike, mu ringa duba rayuwarmu, mu ringa duba mu gani shin wai wannan aikin da muke wai aiki ne wanda yake kan daidai, aiki ne akan managarci, aiki ne wanda Allah subhanahu wataala zai karba mana. Kenan dole ya zamanto rayuwarka kana bincike, kada ya zamanto kai kullun kawo barci da dare kake baka tashi kai qiyamul layl kawai sai Ramadan idan ya zo kuma kana roƙon a haka wato zakka tahi wato aljanna. Allah dai ya datar da mu. Malam yake cewa wa qala Huzaifa bin al-Yaman, Huzaifa dan Yaman yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama, yayi sallah tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama zata lailatin, a wata rana fa fataha al-Baqara, sai ya bude suratul Baqara, fa qultu yaqra inda al-mi'a, kina hadisin da muka karanta yake cewa zai wato ruku'i wato a aya 100, annabi sai ya huce gabaki da ya tayi ya karanta suratul Nisa'i, yace in ya ida Nisa'i zai yi ruku'i, annabi ya huce ya karanta suratul Ali Imran, haka kuma ya karanta. Kuma mun san kira'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba karatu bane irin daga wuga haka, idan ya karanta aya daki-daki, idan yace alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya arrahmanir rahim maliki yawmiddin, haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu mutarassilan. To a wannan duka ya karanto Baqara da Nisa'i da Ali Imran duka a raka'a, kamar yanda muka gani hadisin da ya gabata. Kenan wannan yake nuna mana a sallar dare ne annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana karanta wato surori masu tsawo, yana jan sallar dare, wanda kai ma idan ya zamanto zaka yi sallar ka ta dare a cikin gida kai ne ka tashi kana iya ka ja sallah, ya zamanto ka ja ta kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Malam yake cewa wa kana ahyanan, a wani lokaci ya kara fi kulle raka'atin bi suratin minha, wani lokaci a kowace raka'a yana karanta wato daga cikin surori manya wato a cikin sallar shi ta dare. To lokaci lalla mu tsaya kenan daga nan insha Allah, sai sati na sama insha Allah da fata abin da muka yi daidai. Na'am, إن شاء الله كنا سيساتي من زوا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.